no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets, woo. Go ahead and go ham sandwich, woo. Whoa, I can't stand it, cause you know what to do with that big fat butt.
Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
Da 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 da